عمله انا اشهد ان عبد الله علي حسن على عبد الله وغفلي ان النبي
جوا النبي صلى الله عليه وسلم yayi hani daga mutun ya ba wali a gurin da yake yin wanka kada mutun ya ba wali a gurin da yake yin wanka
wa kana
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hakika gaba ɗayan waswasi abin da yake haddasa shi haka yin ba wali a gurin wanka shike kawo mutun ya zo waswasi yana damun sa Abu Isa Tirmidhi yace an karbo a wannan babin daga wani daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama wannan hadisin da aka karbo daga wani daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ba a faɗi wane ne ba shi sahabin ba a faɗi sunansa ba bai mai da hadisin a hukuncin mufhami ba dangane da isnadi sai dai a ce kamar mufami ne na mace ne saboda rashin sanin ainihin sahabi in an tabbatar dai sahabi ne to haka bai cutar ba saboda sahabban annabi Allah ya dagare su baki ɗayan su adalai ne ba wani a cikinsu wanda ba adali ba wannan shi ne kudircewar da tafi ƙarfi tafi zamowa a bakar ba wajen ahlus sunnati cewa dukkan sahabban annabi radiyallahu ta'ala anhum adalai ne shi yasa dan ba a faɗi sunansa ba da cuci hadisi ba amma wanda yake ba sahabi ba in ba a faɗi sunansa ba to wannan hadisin ya zama mufami hukuncin hadisi mufami ko inda ba a bayyana wanda aka rufe sunan nasa ba ra'ifi ne tunda ta yi an bayyana shi a gane cewa a shirar rauna ne wa mufamun ma fihi rawin lam yusam Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne wanda ta hanya ɗaya kawai ya zo ma'anar garabar hadisi shi ne cewa ya zo ne ta waje ɗaya hadisin nan Imam Ahmad da ma'abuta sunanu guda huɗu duk sun ruwaito shi yasa irinsa ne masalan Ibnu Hajar yakan ce a Fathul Bari rawahu al-hamsatu ko rawahu Ahmadu wal arba'atu ba mu san hadisin nan ba ya zo marfu'i wato cewa daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ko daga hadisin Ash'as ibn Abdullah ana ce da shi Ash'as dinnan Ash'asul a'ama shi Ash'as dinnan amintacce ne hakika wasu malamai sun ki a ce za a yi bawali gurin da ake yin wanka suka ce mafi yawan waswasi haka ke haddasawa yin bawali a gurin da za a yi wanka shi ke haddasawa amma waɗansu 'yan kaɗan daga malamai sun ce ba laifi don an yi bawali inda ake wanka ko inda za a yi wanka Muhammad ibn Sirina babban tabi'in nan wanda yana cikin manyan tabi'ai akwai masu cewa ma duk a tabi'ai ba kamar sa to yana cikin waɗanda suka ce yin bawali gurin yin wanka ba laifi ba komai da ya ce ai yana ganin ba komai sai aka ce da shi ai an ji wasu malaman sukan ce baki ɗayan ko mafi yawan waswasi haka ke haddasawa sai a Muhammad ibn Sirin ya ce rabbunallahu la sharika lahu mu kam dai mun san cewa duk abin da ya zo mana daga Allah ne Allah ya nufi waswasin ya same mu mu zama muna waswasin ko ba mu yi bawalin ba a wajen wankan sai waswasin ya same mu in kuma Allah bai nufi ya same mu ba ai shikenan da Muhammad ibn Mubarak Abdullahi ibn Mubarak yace ayin bada dama an bada dama a cikin cewa ayi bawali a gurin da ake wanka idan ya zama ruwa yana gudana a wajen tunda ruwan zai wanke bawalin shi yasa ba laifi kenan inji Abdullahi ibn Mubarak wanda yana ɗaya daga cikin manyan malamai mujtahidai malami ne na hadisi malami ne na fiqh wato Sheikh Ibn al-Mubarak Imam Malik ya riga shi wafati da shekara biyu ya wafati 181. Abu Isa Tirmidhi yace wato ya kawo isnadin sa akan wannan magana ta Abdullahi bin Mubarak. Wannan babi ne na abin da yazo mu dai a masabar mu, masabar Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu, zancen da yake mashhuri shine cewa karahiya ne din, karhancin yana nan, ba daidai ne ba a ringa yin bawali gurin da za a yi wanka. Shine abin da malaman masabar Imam Malik suke kai ko yafi shuhura a wajensu. Babu ma za a fi suwa, wannan babi ne na abin da yazo game da aswake. Wannan hadisi an karɓo daga Abi Salamata, shi kuma ya karɓo wajen Abu Huraira. Abu Huraira ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba domin kan wahal da al'umma ta ba, da na ce dole su ringa yin aswaki yayin da duk za su yi kowace sallah, duk sallah da za su yi sai sun yi aswaki. To amma dan kan wahal da su, shi yasa ban ce dole sai sun yi ba. Wato daga wannan hadisin aka fahimci ashe cewa al'amru ya katari lujuba, in an ce an yi umarni da abu haka ya nuna cewa ashe abun wajibi ne. Wanda shi ne mafi yawan malamai suke kai ko yanda Shehu Abdullahi dan Fodo yake faɗa alfiyatul usul wa yaqtaril wujuba indal aksari wa qila kurhan wa alayhi fasquri wa yaqtaril wujuba ko wato yake cewa al'amru bi fa'al wa hay fil wujubi haqiqatun wa qila fil mandubi, al'amru bi fa'al wa hay fil wujubi haqiqatun wa qila fil mandubi. Umarni yana zuwa da ifal, yakan zo kuma ba da ifal din ba ma, amma daidai inda umarni ya zo hakika ne a cikin wajibi, shine masabar mafi yawan malamai. Wasu suka ce yana nuna an so ne, to wannan shi wannan hadisi hujja ne ga wanda suka ce umarni yana nuna wajibi, saboda idan da mandubanci ne, ai mandubancin aswaki yana nan yayin kowace sallah. Abu Isa Tirmidhi yace haƙiƙa Muhammad ibn Ishaqa malamin sira ya ruwaito hadisin nan daga Muhammad ibn Ibrahima, daga Abi Salamata, daga Zaid ibn Khalid, da shi kuma Zaid ibn Khalid ya karɓo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisin nan na Abi Salamata da ya ruwaito daga Abi Huraira, ya ruwaito kuma a wani lokacin daga Zaid ibn Khalid, su guda biyun, su biyun da Abu Huraira da Zaid ibn Khalid sun karɓo ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, duk su biyun a wajena ni ingatattu ne, ina ganin cewa ingatattu ne. Wannan shine fahimtar shi Tirmidhi yace dukkan ruwayoyin guda biyu sun inganta. Domin an ruwaito ba ta fuska ɗaya ba, ba ta hanya ɗaya ba, daga Abi Huraira, daga Annabi sallallahu alaihi wasallama an ruwaito wannan hadisin. Hadisin Abu Huraira dinnan ya inganta ne saboda an ruwaito shi ba ta fuska ɗaya ba. Akwai ruwaya wadda misalin Imam Malik ya kawo ta wato daga Araju, daga Abu Huraira. To amma Muhammad ibn Ismaila shine Buhari ya ce cewa hadisin da Abu Salamata ya ruwaito daga Zaid ibn Khalid ya fi inganci daga ruwayar shi Abu Salamata daga Abu Huraira. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai an ruwaito a wannan babun na yin aswaki na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba dan kada ya wahal da al'ummarsa ba, da ya umarce su cewa lalle su yi aswaki yayin kowace sallah. An ruwaito daga Abubakar Siddiq, an ruwaito ma daga Sayyidina Ali, an ruwaito daga Aisha da Abdullahi Abbas da Huzaifatu ibn al-Yamani da Zaid ibn Khalid da Anas ibn Malik da Abdullah ibn Amr ibn al-As da Abdullah ibn Umar da Ummu Habiba da Abi Umamata da Abi Ayyub al-Ansari da Tammam ibn Abbas da kuma Abdullah ibn Hanzalata da Ummu Salama da Wasila ibn al-Asqai da Abu Musa al-Ash'ari Zaidu yace Naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wato hadisin da ya fada a baya na cewa hadisin nan Muhammad ibn Isaka ya rawaito shi daga Muhammad ibn Ibrahim daga Abi Salama daga Zaid ibn Khalid shine anan ya kawo isnadin sa cewa ya karba ne wajen Hannadu Hannadu wajen Abdatu Abdatu daga Muhammad ibn Isaka mai sira Naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa in ba dan kada wahal da al'umma ta ba da na umarci su da yin aswaki yayin da za su yi ko sallah duk kowace sallah da na ce lalle sai sun yi aswaki in ba dan kuma kada in wahal da al'umma ta ba da na ringa jinkirta sallar isha har sai sulusun dare na farko ya huce sannan ayi yace Zaid ibn Khalid ya kasance saboda hadisin nan da ya karba da yaji daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallama yana halartar salloli a masallaci da shi ake yin salloli a masallaci alhali aswakin sa yana kunnan sa min uzunil katib irin yanda marubuci yakan sa alqalami irin yanda marubuci kan sa alkalami a kunnansa baya tashi zuwa sallah sai ko ya goge bakinsa da aswaki duk sallar da zai sai ya goge baki sannan ya maida shi ga kunnan nasa in ya gama goge bakin nasa sai ya maida shi ga kunnansa wannan kuma ya nuna kenan ashe yin aswakin a cikin masallaci ba laifi indai an san ba za a bata masallaci da yawo ko da kakin aswakin ba bai halatta a yanda za a bata masallaci da yawo ko da kakin aswakin ba amma in ba zai bayu zuwa haka ba ko a cikin masallacin ne kenan ayi aswakin saboda zahirin wannan hadisin kenan yanda shi aka ce Zaid ibn Khalid yake yi Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce hadisin nan Imam Ahmad ya ruwaito shi Abu Dawud ma ya ruwaito shi ga kuma Tirmidhi ya ruwaito hadisin nan na wato Khalid Zaid ibn Khalid hadisin nan na Zaid ibn Khalid babun abinda yazo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya tashi daga bacci idan ɗayan ku ya farka daga bacci kada ya ce zai sanya hannunsa a cikin ƙwari yadda yake ruwan alwala ke ciki sai ya fara wanke ta tukuna kafin ya sa an ce shi wannan Ahmad ibn Bakari mutumin da mishka yana daga iyalin Busri ibn Ardata jikan Busri ibn Ardata ne wanda yake shi Busru sahabin annabi ne wato wannan isnadin hadisin nan asabadi ya samu karkuwa daga wanda suke manyan malamai Walid ibn Muslim malami ne babba daga cikin manyan malaman hadisi Auza'i malami ne a fannoni da yawa malami ne na hadisi a mujtahidi ne malamin fiqh ne mujtahidi a Zuhuri an san matsayinsa a hadisi ya kuma ya karbo hadisin wajen Sa'id ibn al-Musayyabi wanda wasu suke ganin gaba daya a tabi'ai ma ba kamar shi a wanda suka zo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke ganin kamar ba kamar sa Sa'id ibn al-Musayyabi dinnan ya kai matsayi a ilimi wanda a cikin sahabbai ma akwai wanda suka zo wajensa don jin wasu abubuwa na ilimi ko karɓar fatawa saboda irin yanda Allah ya masa buɗi a ilimi. Sayyidun Musayyabi sirkin Abu Huraira ne ya auri ƴar Abu Huraira. Sayyidun Musayyabi ya yi wafati hijira na da shekara 94. Shi Sayyidun Musayyabi ya karɓi hadisin daga Abu Huraira, haka shi kuma Zuhuri dai ya karɓi hadisin wajen Abu Salamata, Abu Salamata ya karɓi hadisin shi ma wajen Abu Huraira. Abu Huraira ya karɓa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce, idan ɗayan ku ya farka daga daddare, kada ya shigar da hannunsa a cikin ƙwarya har sai ya zuba ruwa a kanta sau biyu ya wanke ta, ko sau uku ya wanke ta. Abinda ya sa shi bai san inda hannun nasa ta kwana ba, ta yiwu a cikin bacci ya ɗora ta wajen da bai dace ba, ko inda yake najasa. Shi ya sa ashe bai dace ba, yana tashi ya sa ta a cikin ruwa ya fara wankewa. Mafumin hadisin nan masalan wajen wanda suka ce a yi riko da hadisi da mafumi da aka ce minan laili, idan da rana ne fa ba sai ya sa ba kenan. To amma kamar a masaban mu da aka ce ba sai lalle ma baccin dare ba, ko da rana ne ba ma sai an yi bacci ba, ko da ba a yi bacci ba aka ce sunna ne idan mutum zai fara alwala ya fara wanke hannunsa kafin ya sa a cikin ƙwaryar ruwa ko a cikin inda ruwa yake. Suka ce wannan ambaton daren saboda galibi a baccin dare ne aka fi shagalta, baccin dare ne mutum ya fi miƙewa ya saki jikinsa, amma baccin rana ba kasafai ake samun haka ba. Shi yasa ba ambaci ranar ba, ba wai don cewa baccin rana yana da hukunci daban daga baccin daren ba. To wannan hadisi ne da mutum bakwai sun ruwaito shi. Imam Ahmad ya ruwaito shi, Buhari ya ruwaito, Muslim ya ruwaito, Abu Dawud ya ruwaito, gashi Tirmidhi ya ruwaito shi, Nasa'i ma ya ruwaito shi, haka ma Ibn Majah. Akwai hadisi a wannan babin daga Abdullahi ibn Umar da Jabir ibn Abdullah da Aisha. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Imami Shafi'i ya ce, wato abinda yasa Tirmidhi ya kawo wannan magana ta Shafi'i don ya nuna cewa waɗanda suke masana a ilimi sun nuna cewa mafhumin nan da muka faɗa a baya ba za a yi aiki da shi ba. Shi yasa ya kawo maganar Imami Shafi'i. Ina so ƙwarai, ina ganin ya dace ƙwarai, in ji Imami Shafi'i, ga dukkan wanda ya tashi daga bacci, baccin na rana ne ko ba na rana ba, da daddare ne ko da wani lokaci daga wakuta. Ina ganin ina son kada ya ce zai sanya hannunsa a cikin ruwan alwalarsa sai ya fara wanke hannun nasa. Idan ko ya fara shigar da hannun nasa, a maimakon ya wanke yana tashi kawai sai ya ɗau ruwan ɗan hannun nasa ya dilmiya a cikin ruwan kafin ya wanke. Imami Shafi ya ce to ban so haka ba, na ƙi haka gare shi. Amma fa wannan ruwan don cewa ya sa hannunsa a ciki ba a ce ya ɓaci ba, bai zamo najasa ba. Muddin dai ba najasa a kan hannunsa. A masabar Imami Shafi'i, kamar yadda aka sani a wajensa, idan da najasa a hannu aka sa hannun a ruwa, to wannan ruwan gaba ɗaya ya zamo najasa, sai dai in ya kai ƙulla biyu. Sawa'un ruwan ya jirkita ko bai jirkita ba, a wajensa najasa. In ta shiga wa ruwan da bai kai ƙulla biyu ba, to ta mai da wannan ruwan najasa ko da ba ta jirkita shi ba. Wanda mu a masabanmu haka ruwaya ce, amma ba ita ce ake ba da fatuwa da ita ba, ba ita ce mashura ba. Yanda mai risala ya kawo wannan ruwaya ko, wa qalilul ma'i tudajjisuhu qalilun najasati wa illam tughayyirhu, ruwa in kankani ne da zai sa kankanuwa an ta shiga ciki ko da bata sauya wata sifa daga sifarsa ba, to ta mai da shi najasa. Mu a masaban mu zancen da yake ake bada fatwa da shi shine cewa ruwa da kadan da mai yawa indai bai jirkita ba, indai najasa bata jirkita shi ba, yana nan bisa zama wasa mai tsarkakewa. Ahmad ibn Hanbal yace idan mutum ya farka daga baccin da yake yayi da daddare ba baccin rana ba, ya sanya hannunsa a cikin ruwan alwala kafin ya wanke hannun. Imam Ahmad yace ni abinda ya fi kyau a wajena, abinda ya fi ƙayatar da ni a wannan halin, ya zubda ruwa kai ya alwala da shi. Ishaq ibn Rahawayhi ko yace idan ya farka da daddare daga bacci, baccin na dare ne ko na rana, kada ya sanya hannunsa a cikin ruwan alwalarsa sai ya fara wankewa. Shi yasa shi Ishaq ibn Rahawayhi zahirin ruwaya daga gare shi kamar cewa inda ya sa hannun a cikin ruwan bai wanke ba, to ruwan ya zamo najasa. Shi ko Imam Ahmad a baccin na dare ne ko na rana? Imam Ahmad ko abokin Ishaq ibn Rahawayhi kenan. Shi kuma yace a baccin dare ba baccin rana ba, baccin rana ba komai, amma na dare shine in ya sa hannunsa to ya zubda ruwa kai ya alwala da shi, in ya sa hannunsa a ruwan kafin ya wanke to ya zubda ruwa. Babin abinda ya zo a cikin yin bismillah yayin da za a yi alwala, hukuncin yin bismillah yayin alwala. Na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah bisa alwalar tasa ba, wanda duk yayi alwala bai ambaci sunan Allah ba, ma'ana bai bismillah ba, to wannan bai yi alwala ba. Wato wannan hadisin Ibn Majah ya ruwaito shi a tasa ruwa da ya dadi kuma da cewa ita kuma sallah babu ita ga duk wanda bai da alwala, ashe kenan wanda bai bismillah ba yayin alwalarsa bai da sallah. Inda an ce bai da alwala, wanda kuma bai da alwala bai da sallah. To yace Abu Isa Tirmidhi yace an karbo a wannan babin na yin bismillah yayin alwala daga Aisha, an karbo daga Abi Sa'id al-Khudri, an karbo daga Abi Huraira, an karbo daga Salim ibn Sa'd da Anas ibn Malik. Abu Isa Tirmidhi yace Imam Ahmad yace ni kam a sanina ban san wani hadisi ba a babin nan na yin bismillah yayin alwala da za a ce yana da isnadin da yake za a karba. Duk hadisan da suka zo a babin nan ba su da isnadin da za a karba a sanina, in ji Imam Ahmad. Amma wasu malaman suka ce ai an samu wa'yansu da ake ganin sun kai matsayin a karba, kamar wannan na wannan babin wanda shi ya faɗa hadisin nan na Sa'id ibn Zaid, isnadi ne wanda yake kyakkyawa, in ji wasu malaman cewa a iya karba. To Ishaq ibn Rahawayhi yace idan ya bar yin bismillah da gangan ya sai ya sake alwala. Ishaq ibn Rahawayhi din nan abokin Imam Ahmad ne, malami ne na hadisi babba, kuma malami ne na fiqhu, mujtahidi ne, yana da masaba. Ya riga Imam Ahmad wafati da shekara uku, domin ya wafati da mai tan da 38, sai ko Imam Ahmad mai tan da 41. To shi Ishaq ibn Rahawayhi yace wanda ya alwala bai bismillah ba, yake yin bismillah da gangan, to wannan alwalar tasa sai ya sake. idan ko ya manta ne bai bismillah ba, to shikenan haka ya isa masa, ba sai ya sake ba. Ko kuma ya dauka cewa abinda ake nufi zarar tuna Allah yayin alwala, shi ake nufi da lauru almalamis prismallahi alaihi, haka shi ya dauka a fahimtarsa, shikenan ya isa masa. Wannan yana daga inda wanda yake mustahidi zai sawwaba fahimtar wani mustahidi. Daman dai an faɗa dukkan mustahidai kowanne, indai wanda yake ya kai matsayin ya ijtihadin ne, to in ya ijtihadi kuwa ai aƙalla zai samu lada ɗaya, domin idza shahada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa idza shahada fa ahada'a falahu ajrun wahidu. To
qala Muhammad ibn Isma'il,
Muhammad ibn Isma'il al-Buhari yace, Buhari yace hadisin da yafi kyau a wannan babin shine hadisin Rabahu ibn Abdurrahman. Wannan da Buhari yace hadisin da yafi kyau a wannan babin shine hadisin Rabahu ibn Abdurrahman, bai hukunta cewa Buhari yana ganin hadisin nan na Rabahu ingantacce ne ba, amma abin da yake nufi shine cewa da hadisan da aka ruwaito yafi su dama, yafi su dama-dama, tayu ya kai matsayin ingantacce, tayu bai kai haka ba. Shi yasa irin wannan ba wai yana hukunta inganci ba, yanda Shu'ab line dan podio yake fada, wa qawluhum asahu ma fil babi la ya qaribi sihhatin aradul afrala. Abu Isa Tirmidhi yace Rabahu ibn Abdurrahman, wanda yake ya karbo hadisi daga kakarsa, ita kuma ta karbo daga mahaifinta, to shi mahaifin nata shine Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail, ɗaya daga cikin mutum goma da annabi ya musu albashir da aljanna. Sa'id ibn Zaid din nan yana cikin al-ashratul mubashsharuna bil jannati, to wato ya wafata hijira na da shekara 51, shi yasa wato yana cikin na ƙarshe a cikin su goma a wajen wafati, domin bayansa mutum ɗaya ne ya rage a cikin su shine Sa'd ibn Abi Waqqas, wanda shine na ƙarshen su duk a mutuwa. Abu Sufalil Murri dinnan sunansa Sumamatu ibn Husayn, wato Husayn din kakansa ne ba ubansa ba, ubansa Wa'ilu, shi yasa hakika sunansa Sumamatu ibn Wa'il ibn Husayn. Rabahu ibn Abdurrahman shine Abu Bakar ibn Huwaydib, shi yasa akwai a cikin malaman hadisi wanda ya ruwaito wannan hadisin, yace daga Abi Bakar ibn Huwaydib, ya dangana wato Rabahu din ko Abu Bakar din zuwa ga kakansa. Kamar hadisin da ya gabata a baya, wani isnadin ne nan Tirmidhi ya sake kawowa ga hadisin. Wannan babi ne a cikin abin da ya zo a kurkurar baki a yayin alwala da kuma shaƙa ruwa a hanci. Salamatu ibn Qais yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan kai alwala ka shaƙa ruwa a hancinka ka faci, idan kuma kai amfani da hoge da kai tsuguno ko kai bawali fa autir, kai amfani da hogen mara. Wato irin wannan a zahirin wannan ruwayar irinsa ne, in an tafi akan wannan ruwayar sai a ce hadisin yana ihtimalin ma'ana biyu, ko dai cewa ainihin hogen ka samo su mara uku, ko dai mara, in kuma ta yi kuma a ce yana ihtimalin shi hogen wajen amfani da shi, ko da shi kansa ba mara ba ne, to kai amfani da shi mara. yanda Shaw Abdullahi yake fada alfiyatul usul na manistar mara faluti wa hal fi fi'lihi aw fil jimaril witru an to kala Abu Isa Tirmidhi yace an karbo a wannan babin daga sayyidina Usmanu da laki ibn Sabirata da ibn Abbas da Miqdad ibn Ma'adi Karib da Wa'il ibn Hujr da Abi Huraira Abu Isa yace hadisi Salama ibn Qais dinnan da ya gabata hadisi ne kyakkyawa ingantacce Nasa'i ya ruwaito shi Ibn Majah ma ya ruwaito shi haka Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin Musnad malamai sun an samu bambanci a wajen fahimtar su dangane da wanda yake alwala bai kurkure baki ba bai shaka ruwa a hanci ba sai wasu jama'a daga malamai suka ce idan mutum ya bar kurkura baki da shaka ruwa a hanci a alwala bai yi su ba har yi sallah da alwalar da yake bai kurkura baki ba bai shaka ruwa a hanci ba sai ya sake sallah wannan sallah ta sabata ba akwai ruwaya a masabanmu wanda yake ta dace da haka cewa idan dai ya bari da gangan amma idan da mantuwa ne to wannan akwai kusan ittifaki a masabanmu cewa sallar ta sa ta yi illa iyaka ya aikata wannan sunnan lima yustaqbalu saboda abinda zai nan gaba da alwalar ta sa in har tana nan sun ga haka a cikin alwala da a wankan janaba daddaye ne cewa kurkura baki da shaka ruwa a hanci a wanka na wanka wajibi ne
wabi ya kula da ibnu abi laila
akan wannan ibnu abi laila yake da ibn al-mubarak da imam ahmad da isaq ibn rahawai imam ahmad yace shaka ruwa a hanci ya fi karfi daga kurkurar baki abu isa tirmidhi yace wasu jama'a ko daga malamai suka ce a wanda yake ya bar kurkurar baki ko shaka ruwa a hanci a wankan janaba to wannan shine in yi sallah da wannan wankan sai ya sake sallar sallar ba tai ba amma dan alwala ce yayi in ya zama alwala ce yayi sai ya zama bai kurkura baki ba ko bai shaka ruwa a hanci ba to wannan ba zai sake sallah ba ko yayi sallah da wannan alwala wannan shine abinda Sufyanu Sauri yake kai wanda shi ma malami ne babba a hadisi malami ne na fiqh malami ne na tafsiri yana cikin manyan malaman duniya ane masa laqabi da cewa Amirul Mu'minin ne fil hadisi wato Sufyanu Sauri ya wafati 161 to hakanan sashen malaman kufa wannan kauli shi yafi karfi a wajen hanafiyawa ya fi karfi wajen hanafiyawa har suna kafa hujja da hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu bi farilla ne a wanka shine shaka ruwa a hanci da kurkurar baki yanda aka faɗa alfiyatul usul in hanafiyun hajja na bi mujabi marmaratin wa man shakil lil junubi bi qawli shari'in fariratani fil ghusli min janabatin aitani to kulna fa min dariqi barakatin waqa to wasu malaman ko suka ce baya sake salla din a alwalarsa da ya salla da ita bai kurkura baki ba bai shaka ruwa a hanci ba haka nan ma baya sake sallah dan a wankan da yayi na janaba bai kurkura baki ba ko bai shaka ruwa a hanci ba domin shaka ruwa a hanci da kurkura baki sunna ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajibi bane shi yasa sake sallah ba ta wajaba bisa wanda ya bar su ko a alwala ne ko a wankan janaba wannan shine abin da Imam Malik yake kai shi yafi shura a masabar Imam Malik yadda Imam Shafi'i a ƙarshen maganarsa babun kurkurar baki da shakar ruwa cewa a yi su daga tafi daya mutum ya ɗebo ruwa ya raba wannan ruwan wani a cikinsa ya sa a baki ya kurkure wani kuma ya shaka a hanci
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد قال
يا كبر قبل ابن زيد بن اسلم بن كعب بن عمرو بن عوف المازني قال عبد الله بن زيد يجي na ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kurkura bakinsa ya shaka ruwa a hanci daga ɗebowa ɗaya tafi ɗaya da ya ɗebo ruwan wannan ɗebowacce ya raba wani ya kurkura baki wani ya shaka ruwa a hanci kuma ya aikata haka kowanne sau uku irin wannan ake cewa sittun min wahidatin kurkuran baki uku shaka ruwa a hanci uku amma kan fata ruwa daya ɗebo ruwa daya a raba gida biyu daya a kurkura baki har sau uku daya a shaka a hanci har sau uku Abu Isa Tirmidhi yace an karbo a wannan babin daga Abdullahi ibn Abbas Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Abdullahi ibn Zaid hadisi ne kyakkyawa ta waje ɗaya aka ruwaito hadisi ne ingantacce wanda yake Buhari da Muslim sun ruwaito haƙiƙa Imam Malik wa ibn Uyainata da Sufyan ibn Uyainata da ba ɗaya ba daga malamai sun ruwaito wannan hadisin daga Amr ibn Yahya ba su ambaci amma wannan ƙarin ba cewa min kafin wahidin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kurkura baki ya shaka ruwa a hanci daga tafi daya to ba su faɗi wannan min kafin wahidin din ba Khalid ibn Abdullahi shine ya faɗa a ruwayarsa Khalid ibn Abdullahi dinnan amintacce ne a mai kiyaye hadisi mai kiyayewa ne gurin malaman hadisi shi yasa dadin nasa za a karba don wanda yake amintacce dadin da yake ba wai ta saba da ruwayar wasu ba illa iyaka cewa su ba su ruwaito ba to za a yi amfani da wannan dadin nasa wa man rawa ziyadatan wa halafa jama'atan ruddat wa illa ulifa yanda shu'abla yake fada alfiyatul hadith usulikum wa man rawa ziyadatan wa halafa jama'atan ruddat wa illa ulifa sashen malamai suka ce wasu a cikin malamai suka ce kurkura baki da shaka ruwa daga tafi daya ya isa haka ma yayi yanda yake a masabar mu ma kenan cewa wafi iluhuma bi garfatin wahidatin yujzu wato amma aka faɗa cewa ya kurkura baki daga kamfatar ruwa uku ya shaka ruwa a hanci daga kamfatar ruwa uku to yafi amma wajaza au ihdahuma bi garfatin wafi iluhuma bi sittin afralu wajaza au ihdahuma bi garfatin sashen malamai suka ce ya raba su ya fi soyuwa zuwa gare mu imami shafi ya ce idan ya haɗa ya yi su da ɗebo ruwa ɗaya haka ɗin ya yi ya halatta ya yi daidai ba a ce ya yi laifi ba amma idan ya zama ya raba tsakanin kurkure bakin da shaka ruwa a hanci ya zama ruwan da ya ɗebo don ya kurkura baki daban da wanda ya ɗebo don ya shaka a hanci to ya fi soyuwa zuwa gare mu aka Shafi'i ya ce kuma wannan ma shi ne a masabar mu wafi iluhuma bi sittin afralu to To bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu alaihi wa sallam. Babu ma jaa, wannan babi ne na abin da ya zo fi takhalilil lihiyati, wato babi na 23, hadisi na 29. Abin da ya zo a cikin tsantsefe gemu, menene hukuncin tsefe gemu yayin alwala? Hassan ibn Bilalin ya ce, na ga Ammar ibn Yasir sahabin annabi ya yi alwala, sai ya tsefe geminsa a wajen alwalar. A wajen alwalar sai ya tsefe geminsa da ya zo wanke fuska. Aka ce da Ammar ibn Yasir, ko shi Hassan ibn Bilalin cewa ya yi, sai na ce da Ammar ibn Yasir, a yanzu ashe in kai alwala kai sai ka tsaya ka tsefe geminka? Sai Ammar ibn Yasir ya ce, wato wannan istifhami ne na ban mamaki, yana mamaki daga haka, saboda bai dauka cewa tsefe gemin yana cikin alwala ba. Shi Hassan ibn Bilalin bai dauka cewa tsefe gemin yana cikin alwala ba, shi yasa yake tambayar Ammar ibn Yasir, ko ku ake tambayarsa a gabansa cewa yanzu ashe kai in kai alwala sai ka tsaya tsefe gemin ka? Kala, sai Ammar ibn Yasir ya ce, me zai hana ni in tsefe gemuna? Alhali ko na ga hakika na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsefe geminsa, tunda na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi, ani ma ba abinda zai hana ni in yi haka. Shi kuma wato istifhamin anasa maganar shi Ammar ibn Yasir, Allah ya dagare shi, da yake wa ma'im na uni, istifhami ne inkari wanda yake an kunsa masa korewa, cewa ba abinda ya isa ya hana ni, ai daga a ce na tsefe gemuna in nayi alwala, tunda yake na ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsefe geminsa. To kamar hadisin da ya gabata, wannan dai shi ma dai daga Sufyan ibn Uyayna, sai dai shi ba wajen Abdulkarim ya karba ba, wajen Sa'id ibn Abi Arubata ne. Abu Isa Tirmidhi ya ce, an karbo a wannan babin daga Usman, daga Sayyidina Usman da kuma Sayyidatina Aisha da kuma Ummu Salama da Anas ibn Malik da Ibn Abi Aufa da Abi Ayyub al-Ansari. Abu Isa Tirmidhi ya ce, wato duk waɗannan sahabban da aka ambata a nan su shida, an ruwaito daga gare su cewa sun ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsefe geminsa yayin alwala. Kala Abu Isa Tirmidhi ya ce, na ji Ishaq ibn Mansur yana cewa Imam Ahmad ya ce, Sufyan ibn Uyayna ya ce, hadisa ta khalili Abdulkarim ibn Abi al-Muhariki bai ji hadisin tsefe gemu a wajen alwala ba daga wajen Hassan ibn Bilal, shi yasa ashe hadisin munqati ne kenan. Daman shi Abdulkarim ibn Abi al-Muhariki akwai magana a kansa, malaman hadisi sun ce rarrauna ne kware. To kala Muhammad ibn Isma'il al-Buhari ya ce, hadisin da ya fi inganci a wannan babin shi ne hadisin da aka ruwaito daga Amir ibn Shaqiqin, shi kuma ya karɓo shi daga Abi Wa'il, ya karɓo daga Sayyidina Usman ɗan Affan. Abu Isa ya ce, mafi yawan ma'abuta ilimi, mafi yawa malamai sun tafi zuwa cewa ana neman mutum idan yayi alwala ya tsantsefe geminsa a wajen wanke fuska. Daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda suke bayansu sun ga cewa a tsantsefe gemu. Haka Imami Shafi'i ya tafi akai. Imami Shafi'i ya ce idan an yi alwala a tsantsefe gemu. Imam Ahmad ya ce idan mai alwala ya manta bai tsefe geminsa ba da ya wanke fuskarsa, alwalar tasa tayi. Mafumin haka ashe idan da gangan ne to yayi kuskure, alwalar ba tayi ba kenan. Ishaq ibn Rahawayhi ko yace idan mai alwala ya bar tsefe gemu ko da mantuwa ne, ko yana ganin cewa tsefe gemun ba wajibi ne a kansa ba, to alwalar tasa tayi. Idan ko ya bar shi ya san an ce a tsefe da gangan ya bar tsefewar, sai ya sake alwala, sai ya sake sallah. Shi yasa a nan Tirmidhi ya ruwaito zantuttuka uku na malamai. Ya ruwaito maganar Imam Shafi'i, ya ruwaito maganar Imam Ahmad, ya ruwaito maganar Imam Ishaq ibn Rahawayhi.